I wanna make a hasino rehna bachke zara kawa